gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu, nishadi, kai har ma maganar addini. A yau ma 23 ga watan Nuwamba ta shekara 2018 maganar kenan.
Na farko dai babban muhimmancin ta shine sadarwa. Ita ce kafa ta wakada da labaru wanda yake kuma kana iya ganin hoto. Ka jira, ka gani kuma ka bada naka gudunmuwa. Sannan kuma ka tallace duk abin da kake son tallakawa. Ko menene na duniya? Ka gani, ka jira, sannan kuma kana iya bada gudunmuwa.
Madalla haka ne Amina, kamar yadda muka sani ranar Laraba da ta gabata ne ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar talabijin ta duniya. To a yau zamu tattauna akan muhimmancin talabijin a rayuwar matasa. Sannan a fagen namu na nishadi Baraka Bashir ta tattauna mana da wani mawaki mai suna Umar Faruk. Bayan haka kuma muna nan tafi da shirin mata masu kananan sana'o'i.
Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce ya kuke kallon muhimmancin talabijin a rayuwar matasa, ga kuma yadda kuka amsa mana.
To ga yadda Yusuf M. Ramadan mai Gambawa ya amsa mana cewa hakika talabijin yana da matukar amfani ga mu matasa, amma sai an yi amfani da shi ta hanyar da ya kamata za a samu amfanin.
Ga kuma amsar Engineer Arabiyu Muhammad Gidan Madi da Shu'aibu Daimun Gidan Madi da Shagari Adarawa duk a jihar Sokoto a Najeriya, inda suka ce assalamu alaikum yau da gobe. A halin yanzu ni dai ban ga wani amfani da ke ga talabijin ba ga rayuwar matasa. Tarbiya ce ke kubucewa sanadiyarsa domin wayoyin hannu masu shiga yanar gizo.
Sai Ahmad Abacha Macina, inda yake cewa a gaskiya talabijin tana da matukar muhimmanci ga rayuwar matasa. Kasancewar cikin talabijin din matasa kan koyi abubuwa masu muhimmanci a rayuwarsu.
Sai kuma amsan Sanusi M. Sanusi Potisko, inda yace yau da gobe ikon Allah ko shakka babu, talabijin yana da matukar muhimmanci a rayuwar matasa musamman masu sha'awar kallon kwallon kafa.
Sai Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki duk a jihar Bauchi, inda suka ce talabijin a rayuwar matasa yana da amfani sosai ga rayuwar matasa, amma samun damar tsayawa kallon shi ma din babu.
Sai kuma amsan Shehu Adamu Rijau, inda ya ce to shi dai talabijin wani abu ne da ke nuna wa mutum abu ya ganshi karara kamar a zahiri, saboda haka talabijin yana da muhimmanci sosai.
Sai Umar Muhammad da Maturu, inda yake cewa gaskiya yanzu kam talabijin banda rashin tarbiya babu abin da yake koya ma jama'a.
Sai kuma amsan Sani Muhammad, inda ya ce salam yau da gobe. Sai Allah, gaskiya talabijin yana da muhimmanci ga rayuwar matasa in dai an yi amfani da shi ta hanya mai kyau.
Sai Abdulrazak Asqalani Musa, inda yake cewa tana da amfani gare su, sai dai yana daya daga cikin mafi abubuwan da suke lalata tarbiya.
sai kuma Sa'idu Sabo Ayo inda yace salam yau da gobe rayuwar matasa akan amfani da television tana da muhimmanci da kuma rashin muhimmanci muhimmancin tana sa matasa su rinka bincike akan kimiya da fasaha rashin muhimmancin ta kuma takan sa kofar munanan abubuwa su bude
Sayyidun dai Muhammad daga Mubi inda yake cewa yau da gobe a gaskiya talabijin yana da muhimmanci ga matasa sai dai kash zuwan wayoyin zamani ya dauki hankalin su inda zaka ga matashi ya dauka awoyi yana kan waya
sai kuma amsa na Hayatu Usman Koko inda yace yau da gobe tana da muhimmanci sosai wani lokacin ba ta da muhimmanci rashin muhimmancin sa kuwa shine lalata tarbiyya
sai Abdullahi Abdullahi Hamid inda yake cewa muhimmancin akwatin talabijin ga rayuwar matasa shine kallon fina-finai da sauran labaran duniya da ma kallon kasashen duniya saboda talabijin yana da amfani ga rayuwar matasa har da tsofaffi
sai kuma amsan Hamisu Abdullahi Tancile inda yace lalle yana da matukar muhimmanci
Sai Abba J Muhammad cewa yau da gobe shirin matasa ko shakka babu talabijin tana da muhimmanci a rayuwar matasa kamar wajen kallon wa'azi da sauran abubuwan bita da ake haskakawa a cikin ta to amma fa daya gefen kuma tana da babbar illa ga rayuwar matasan ganin yadda za a iya yin amfani da ita wajen kallon abin da ya saba wa dokokin addini da na zamantakewa
Sai kuma sakon Ali Kiyari Balamba inda yace salam yau da gobe talabijin yana da muhimmanci ga rayuwar matasa kwarai saboda kallon labarai da wasu muhimman abubuwa
to sai sakon karshe a yau inda ya fito daga Bayero Abdullahi dan Fulani jihar Zamfara inda yace salam yau da gobe to ni dai mazaunin karkara ne amma kuma ina shokin kallon akwatin talabijin a gaba na
mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
Madalla yanzu bari mu je ga hirar da Baraka Bashir ta yi da producer fina-finan Hausa wato Kannywood Mustafa Muhammad Hausawa
Mustafa Muhammad Hausawa
Mustafa Muhammad Hausawa a Kannywood kai wane ne
so a Kannywood abubuwa kusan shi as a producer ya kamata a ce
okay producer
yeah producer ya kamata a ce kana da abubuwa da ka iya kuda ba perfect ba so kamar
perfect ne ba dai kuda
ba so you can be perfect in everything yes
so ne dai ka san ka
you have the knowledge on it yawa kana da ilimin wani san kana da ilimin sura din ka zo aikin ka ba wani crew da zai baka matsala
to kai ka shiga Kannywood daga da producer ka shiga kai tsaye
ba da producer ne
shi daga ne aka da me aka fara
da cameraman na fara
cameraman
yes
muna batun kaman
Some 2003 kenan.
Shekara 10.
Shekara 10.
Kuka kana gaci da wannan yaro. Koko irin kuka ne da
shi. To sai dai ina ji irin jikin naki ne.
To me ji hanka da kar?
So a koda yaushe duk dan adam in ya tashi a rayuwa kana da wani buri da kake son ka isa. So kamar yanayin gyara a tsakiyar society ka so idan baka da karfin da an ka duka murya ka kai magana za a zika to ka zo da wani abu da ya zama al'umma za su amfana da shi gaba daya shine dalili
to an ci mu buri
to alhamdulillah ba laifi
me yasa kace ka ci mu buri
so abin da yasa nace na ci mu buri barin dau bangaren inda nake rayuwa kamar jihar mu ta Kano akwai abubuwa da yawa na dabi'u da nake son a samu kamar gyara akan su na kula da haƙƙin zamantakewar juna to dai gwargwado a dan irin contribution dina an samu wannan
kenan a zamantakewar mu akwai matsala
eh muna da wannan matsalar mu na farko inda muke samun matsala ba mu damu da rayuwar ƴan uwan mu ba kullum matsala ta tawasse ni kadai banda abokin sa
amma da mun san haka ake kuka daga bisani ne mallam Bahaushe
gaskiya daga bisani ne mallam Bahaushe san cewa nan ba kwar al'ada amma da ba al'adan mu wace don san zaki ga da a iya tashi san rayuwa shi zaka ga gidan makotan ku kamar gidan ku ya zama gidan iyayen ka ke yau
yanzu kuma sai aka samu sabani
sai aka samu sabanin haka
misali da producer kake yi shin zaka iya bani misalin daga cikin filan da ka shirya wanda jiwon film din ya kunshi irin waɗannan sabani ko ko wanda har ya samu nasara
so mostly ba wai film ne haka da irin ake yi a saida a gari ba so irin documentary ne wanda zaki ga at times ba ma ka fiye sanin takamaimai ba ka safe zaki same shi da suna rubutacce ba
to a cikin irin waɗannan documentaries din a ba mu misali
kamar misali akwai wata magana last da mai martaba sarkin Kano yayi so wannan maganar daidai gwargwado mun yi iya bakin kokarin mu akan ta kamar magana na yawan aure da Bahaushe ya samu da saki anyhow ba wani wannan so mun dan yi documentary akan haka kuma alhamdulillah yin wannan ya taimaka gurin samun saukin mummunar fahimta da ake wa shi mai martaba sarki
wani irin kalubale ka kai fuskanta a yanayin na aikin ka
so duk aikin da bawa zai yi a rayuwa dole dama zai samu challenges kuma zai samu nasara
haka
so na kalubalen dai bai wuce kamar a ga kai yanzu ka zo ko kuma ai maka kallon yaro a ki baka hadin kai yanda ya kamata ba amma da zaro kuma mutum ya zo inda zai aiki da kai sai ki ga ya soke wancan tunanin nasa sai ya baka hadin kai sai ku aiki
lafiya ina kake son ganin kanka anan a kankanin lokaci
to ba zan ce ina son na ga kaina wani guri mai nisa ba ko kuma zan ce ina son ga kaina a baya ba
ina son ka ga kanka kenan a inda kake
ba zan tsaya inda na
ke
kuma kamar hangen mutum tunda duk sanda aka ce kana producing abu to kana neman ci gaba daga kansa so ko ya dai in an samu wadawa daga inda ake
to madalla Amina yau ranar talabijin ta duniya kin danji dan hirar baraka da kai da wannan producer ku da yake dai na'ura ta dan mana haliyan dan samu tangarda kamar akwai iska sosai ba a jin magana sosai
amma yayi kokari
haka ne to kamar yanda muka sassaurare ra'ayoyin amsoshin jama'an da suke sauraron mu akan muhimmancin talabijin ke ya kike ganin muhimmancin shi a rayuwar yau da kullun rayuwar kowa ma ba matasa kadai ba
ina ganin talabijin yana da muhimmanci sosai kawai dai ya danganta da yanda mutum ya dauke shi kamar komai a rayuwa ne in yayi yawa yana iya ya zama matsala kuma in yayi kadan shi ma yana iya ya zama matsala
haka ne
in yayi yawa kuma yana iya zama alkhairi in yayi kadan kin gane nufi na ni kamar ni yanzu ina tunawa akan television na koyi sunayen kaloli ina yarinya akan shi na koyi
yanda abubuwa suke a cartoon ko shapes kike magana
ina magana numbers
matasa
nan na koyi counting numbers
idayen lambobi
nan na koyi idayen lambobi da abubuwa masu dama dai da na koya wanda suke da amfani har da
yana da
rubul ijaiya shi ma anan na koya
haka ne kamar yanzu zaki gani akwai abubuwa da yawa da ake a TV yara ma ban manta akwai wani yaro da na gani karamin yaro in kin gashi Amina zaki ce America ya tashi turancin ɗan America yake da komai saboda tsaba kallon talabijin yana kallon cartoons din nan to yana da ilmantarwa sosai ya danganta dai da yanda mutane suka dauke shi labarai ma zaka ji yana koya sababbin abubuwa in sun fito duka dai haka
yana koya maka yanayin yanda zaman wasu yake
haka ne
to yanzu dai bari mu je ga baraka dauke da shirin mata masu kananan sana'o'i
to yau a zauren namu na mata da sana'a bakwancin wa muka samu
Rukayya Adam Gwammaja
Malama Rukayya sana'ar me ake yi
sana'a sai da atomfofi ta kalma jakunkuna kayan yara duk ma abin da izo a saidawa ake
dan ne komai da ruwanka
wallahi ne komai da ruwanka ya baraka kayan mata haka kayan gyaran jiki duk ana saidawa musamman yanzu da sanyi ya matso dinna akwai wani dilka da wannan da dukan ta da na shiga da ai hayaki da kuma shi man ma na gyara jiki irin waskanan nan da mata suke yi to indai mutun ya rinda zantuwan nan kayakin ba abin da jikin shi zai yi akwai ma manyan kadanya da ake kawo shi daga su tugu haka shi ma na kafa ana sa da kuma safuna ma duk ina saidawa
kice ke sana'ar taki lokaci lokaci ne
a ba lokaci lokaci bane ina duba lokaci idan kan wannan lokacin yazo sai a kawo sai a saida
shine dai lokaci lokaci to an muna zance shekara nawa da fara sana'a
gaskiya akalla nayi wajen shekara ni dai tun ina karama ta nake sana'a
da san kudin ki kika tashi
gaskiya ni tun ina karama nake irin asara su alam madara har nazo ma na kuya nake yi da kaina tun ina karama in aka kawo ka yan fashion haka sai a bani a ce mun an bani a nawa sai in ce to kaza sai in dan dora ɗin na 100-200 haka a haka har na
da wayonki kuma kamar shekara nawa
da wayona kamar yaya
kina karama dai wayanki da lokacin da kika san kudi kika san iya kamata na yi sana'a
lokacin da ya kamata na yi sana'a lokacin ina JS2 na fara yin sana'a
da me kika fara
da irin kayan yara kamar yace na ga miki alawa wannan
abin nufi da kika girma kika mallaki hankalinki ko tun lokacin har ya kawo yanzu biki tsaye da tsanin sana'a ba
a har yanzu ni ban daina ba kawai dai na canja da lokacin ina JS2 ina kai wata meet alaa meeting tun ana season ma a boye wannan sai da wannan duk kayan yara nake sai da kuma na aure ina sai da kayan yara still saboda gidan da na aure kusa da makaranta ne ina sai da su kantu su kayan yaran da sai na da ina sai da sai na zo kuma nake ake kawo min magi daga anguwan mu nake sai da irin na packet din nan sai a zo a siya na zo kuma na dawo ina sana'a gawai
menene me dalilin wannan sana'a dogaro da kai ne ko ko kawai dai sha'awa ce
ni gaskiya ina sha'awa gaskiya da sha'awa da kuma in dogara da kaina saboda ni ba ran su in dinga cewa dan Allah a bani in je dan babana ina roƙon shi bana so ni na fi san kawai in ina da shi in yi wa kaina abu in siya wa kaina abin da dai bai gagara ba na ƴan mata lokacin kuma yanzu ma da girma yazo kawai zan yi wa kaina duk abin da nake bukata na gani zan siya in siya wa kaina
to alfanu ko kawo yanzu
kai alhamdulillah na samu alfanu tunda na samu rufin asiri da kudin sana'a nayi yanzu haka still ina karatu da kudin wannan sana'an nake karatu nayi registration nake biyan kudin makaranta nake dinka nake komai da komai a cikin sana'a beauty nake yi
wallahi
ina karanta Islamic studies
to batun bashi
kai ya baraka batun bashi sai a hankali gaskiya ana rirrike mun kudade musamman wani lokaci ma ba kaya na bane zan karba in dora nawa to wani lokaci haka za a rike wani lokaci ni zan biya ma da kudi na saboda bana son fituna bana son tashi hankali gaskiya muna fuskantar matsala musamman ma mana kudade kuma wani lokaci ma kudi ba karami ba wani ma sai dai ka hakura ka bashi da Allah wani kuma kaje ka kai wa kuma shi musamman hisba muna kai shi hisba
kuma idan ku kai shi hisba kudin na fitowa
eh kudi suna fitowa yanzu wata da na kai ta ma sai waye ta ma commander yace ta cire sun katrunta ta ba da waya kuma ta dawo da ragowar kayan da bata dinka ba haka ta dawo da su na karbi kaya na nace na gode ta cire kuma sun katrunta ta ba waya za a yi gunjan waya kawai a siyar a bani cikin kudina
wani irin kira zaki wa mata takeici akan sana'a
gaskiya kiran da zan wa mata ƴan uwana mata mu dage mu nemi na kanmu zama haka a ce wai sai miji ya bayar ba wayewa bane kuma ba cinyewa bane mace ta dage ta nemi na kanta saboda ta rufa kanta asiri kuma ta gujewa bacin ran da namiji da takeici ta ce a baka ba ko ya dinga cewa ke kimfiyar san abin duniya ko kimfiyar san wannan kimfiyar roko amma mace idan tana da sana'a mijin ma wani wulakancin ba zai mata ba saboda tana da abin da za ta yi da ta gastara ta dinka kanta ta dinka wa yaranta ta yi abin zumuncin ta za mutum zai yi zumunci da sana'a to kin ga mutum ya samu nasara kuma mutum ba za a dinga kuka da shi ba yawanci fa wani lokaci ma a harka auratayya yawan bani da wannan babu da ita ma tana kawo matsaltsal wajen zamantakewar rayuwa aure kuma yanzu ga zamantakewar rayuwa auren mu ta zamanto taimakekeniya ake yi tsakanin namiji da mace kin
zan dalina godiya
baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria
ku kama sana mata
To madalla mun ji hirar da aka yi da Abdul ya wannan ta burge ni sosai Amina kin ga yadda take ai tana sana'a ne kuma tana biya wa kanta kudin makaranta tana ma jami'a dan haka mata mu dage mu kama sana'a to yanzu bari mu ƙara koma wajen Baraka Bashir domin mu yi nishadi da Umar Faruk
sunana Umar Faruk wanda aka fi sani da Special Graphics kuma wasu sun sani da DJ Special
Special yeah. Kai harka ta waka kai hip hop kake yi ko reggae ko rap ko music ne kake yi
eh muna hip hop ne
wannan ne hip hop
ne Hausa hip hop kenan
oh
na'am
mutun shekara nawa
to yanzu ya kalla dai zan ce kusan shekara 3 kenan wanda na fara
inaji in kirka menene specs ne ko
me Special Graphics
Graphics anything dauka kana aikin graphics ne
to ina aikin graphics da farko dai ina aikin graphics kuma bayan graphics duk dai abin da ya wannan danganci harkan computer harkan graphic design harkan logo design harkan duka na iya
sannan
kuma da kuma gashi yanzu ina so akwai abubuwan da nake so in ƙara koya duk da dai boss ina wato Double the Prof da su Nexus muna akwai wani arrangement da muke yi na kan cewa ina so zan koyi wasu abubuwa daga gare su wannan bangaren media da kuma fannin bangaren editing akan
computer okay wai su koya maka editing da media
na'am
to amma kuma kai ka ce harka ta graphics da sauran su da ka iya su to za ka koya kuma
akwai wasu kin san shi kansa malami yana da malamin sa to yauwa shi ne abin da yake faruwa
to ita waka
na'am
me ya ja hankali ka harka fara waka
to abin da ya ja hankali na farko dai gaskiya a cikin wannan industry din ba zan boye ba ina da mentor
waye mentor din
to na farko dai mentor ina wanda ya fara sa ne nayi na fara sha'awan waka gaskiya tun ina jin shi a radio ne shine da su kamar yadda na ga miki Double the Prof su Nexus ina jin su a radio
kai ka ce tun kana yaro kuma shi ma na ga yaro
ne haba haba they are the boss they are the boss
to
da wacce waka ka fara to akwai dai waka ta wacce na fara one time wacce next is shi yayi producing dinta mai mixing da mastering
are ra muna ita mai
to farko dai na fara one time for the money one time for the fame one time for the mula one time for the babes Sanity, niggas are feeling me now. Back in the days, they know they feel me. So, kashan dai waka ce dai.
Ta wannan me yasa kai ita?
So, abinda dai yasa na ita akwai friends wanda irin friends ne wanda kawai su zo su dai kawai da abin da zai amfane su zo kawai su tafi ko kuma irin kiga friends sun zo kai ba za ka yi benefiting wani abu daga wajen ka ba amma su lalle suna so su ci moriyarka to kuma sai ka ga mutane ne waɗanda yau ka zo ka samu dan wani abu kuna hustling tare mutum kai ka zo ka samu wani abu an zo an ci naka amma kuma su da sun samu sai su zama to ina wannan magana ne ba wai kan maza kadai ba ina yi hadda mata abin da yake faruwa kenan irin mutanen da za su zo kawai su dai burin su ka samu su ci amma su da sun samu
to ka gaya mana ɗaya daga cikin abubuwan da irin sakon da kake isarwa a waƙoƙin ka banda wannan sai wani sako kake isarwa
gaskiya dai a cikin waƙoƙi na kamar waƙoƙin da nake yi latest one yanzu suna tafiya ne game da irin yadda yanayin rayuwa take kamar yadda na gaya miki wancan kan to mostly dai gaskiya ina sa waƙoƙina ne a fannin rayuwa sannan kuma fannin yadda za a yi a samu ci gaba a cikin al'umma
me yasa ka dauki waɗannan saƙonnin me yasa ka zaɓi waɗannan baka zaɓi wani
so kin san an ce shi mawaƙi kamar yadda mentor ɗina ya faɗa one of my mentor wato Double the Prof kenan ina ji da Double the Prof gaskiya ƙwarai kuwa ai 100% na yadda da shi yawa kamar yadda yake cewa ina yawan jin shi a gidan rediyo yana faɗa yana maimaitawa mutane da mutane sun kawo tambaya sai ya ce shi mawaki a bar raina shi saboda he's one of the most powerful people wanda suke duna shine yana daya daga cikin wanda in suka yi magana suka ce kaza followers din sa akwai die hard fans wanda in dai fada yace ai kaza to hakan fa zai
to banda wannan arera muna wata daga cikin waƙoƙin naka wajen
to san yanzu akwai waka ta wacce nake so ban sake ta ba amma zan dan baki likeji to waka ce wacce nayi ta game da irin mutanen da suke raina mawaki da kuma irin mutanen da sai su zo su ce sun fara harkar waka sannan kuma su zo suna raina superiors din su to nayi wannan wakan ne akan ta zai a cikin wakan
kuka fuskanta wannan matsala ne
ana fuskanta wannan matsalan gaskiya which is a problem we have to address gaskiya mostly in the north this is one of the major problem we are facing a arewa gabaki daya zan ce ko a arewa gabaki daya gaskiya yana daya daga cikin problems din da muke facing sai ki ga mutun ya zo ya samu wasu a wajen me wakan tun san an ce shi if you are patient the patient dog it defatters bone
so
mu hakuri mu cimo wadaci shine in aka ce misali yanzu misali ya zo mutun ya zo ya same ka kana harkan waka daga ya koya daga ya ga irin mutane sun fara healing din shi suna sai ya fara girman kai mutanen da ake yake jin su da a gidan radio yake respect din su sai ya dawo yana raina su eh tunda ya samu fan base bari to ya ture wancan ya ture wancan wanda su wa'annan mutanen su ya kamata a ce yana samu suna bashi shawarwari akan wasu abubuwa zaka zo ka tarar da mutum koda a ce yanzu misali shi Allah yakan yi wa kowa
baiwa
zaka iya zuwa ka zo ka same shi wancan a inda yake za ta iya yiwa kawai dai yana yin waka ne saboda kawai irin he's already influenced with abin da yake yi amma kuma yana da side job wanda yake keeping din shi ba wai irin kawai yana so ya waka bane eh yawa bai dogara da waka ba to kai kuma ka zo ka dogara da waka sai kaga kai blow ka fi shi me yakon a tunda wannan ya dade bari in zo ya dan ƙara bani shawarwari akan yaya wancan da wancan yadda za a yi tackling sun wani problems din sai kiga mutun ya dau girman kai ya dora kansa sai kiga nan da nan nan da nan nan da nan shekara ɗaya shekara biyu mutun yana ji da kansa sai kiga ya zo ya fi din
na za mu kuma bane sai ka sake rera mun waka sai ka fara zuba
so ita dai wakan nan ina cewa irin bansar raini maniga karka kawo raini shi chorus din ina batu ne akan abin da dai gashi ne abin da gaskiya
menene
bana so in bada too much leakage ne sai ya fito
tukunna
to ni dai babban buri na a wannan harkan shine na ga na samu na cinwa matsaya akan harkar kan cewa ina so in sami wani privilege kin gane ina so in samu wani privilege akan wata dama wacce zan iya influencing mutane kin gane I will touch people so many people's life na'am
abinda
nake so
to al'adar shiro na muka yi wa mawaki tsiye mu ce muna baiti ko muna amshi idan muka tsiye ka zaka iya muna amshi ko baiti ko zaka sha kai
to
wannan dariya dai kamar kai zaka sha
So jama'a this is Fresh aka Cool Vibes you're listening to VOA keep it locked don't touch that dial
madalla jama'a duka annan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan yau a madadin wanda ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shirin Saida Hamdun da injiniyan mu na yau da kuma abokiyar aiki da ta taya ni gabatar da wannan shirin
Amina Bahari Auna
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa ayi hutun ƙarshen mako lafiya sai kuma ranar Litinin idan Allah ya sake dawo da mu a cikin wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa mun bar ku da wannan waƙa